sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 25 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai.
Kai Ibrahim, ana tsammanin adadin mutuwar Amurkawa daga cutar coronavirus zai kai 100,000 nan da ƴan kwanaki masu zuwa. Sannan kuma mai yiwuwa Amurka ta sanya takunkumi kan China kan wata sabuwar doka da ta gabatar game da batun tsaro a yankin Hong Kong. Haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a Afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita.
Tokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ci gaba da jin rahotanni kan yadda aka yi sallar Idi bana.
Koma ga Allah subhanahu wa ta'ala domin samun sauki na wannan halin da ake ciki.
Sannan za a ji cewa wannan lokaci na rige-rigen ayyukan ibada bai hana wasu miyagu tafkata asa ba.
Kusan kawo goma sha hudu aka kashe tsakanin shekaran jiya zan kuwa yau lahadi.
Sauran kuwa ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana tsammanin adadin mutuwar Amurkawa daga cutar coronavirus zai kai 100,000 nan da ƴan kwanaki masu zuwa. Wata muhimmiyar alama ita ce yadda shafin farko na jaridar New York Times na ranar Lahadi ya wallafa sunaye da bayanan waɗanda suka mutu sakamakon cutar, haɗe da wasu bayanai da aka tattaro daga wasu kafafen yaɗa labarai da ke nan Amurka. Kanun labaran jaridar na jiya Lahadi cewa yayi adadin mace-mace a Amurka ya doshi 100,000 a sa'ar da za ta misaltu ba. Yawan mutanen Amurka da suka mutu a safiyar Lahadi ya zance 97,000 a cewar jam'iyyar John Hopkins. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da adadin waɗanda cutar ta COVID-19 harba a duk faɗin duniya ya haura 5.3 million, kamar yadda jam'iyyar ta John Hopkins ta bayyana, yayin da adadin waɗanda suka mutu suka haura 342,000 a karon farko tunda ta fara bada rahoton samun masu kamuwa da cutar a watan Janairu. China, kasar da cutar ta fara barkewa, ba ta da rahoton samun sabbin waɗanda suka harbu da cutar. Mai yiwuwa Amurka ta sanya takunkumi kan China kan wata sabuwar dokar da ta gabatar game da batun tsaro a yankin Hong Kong. Mai ba da shawarar kan harkokin tsaro na fadar White House Robert O'Brien ya ce a jiya Lahadi ne O'Brien ya faɗa wa gidajen talabijin na NBC a shirin Meet the Press cewa da alama da wannan doka ta tsaro China ta fara mamaye Hong Kong, kuma idan sun yi haka sakataren harkokin waje Mike Pompeo ba zai iya bada tabbacin cewa Hong Kong na da cikakken ikon cin gashin kanta ba, kuma idan hakan ta faru za a saka takunkumi akan Hong Kong da China. A ranar Juma'a, China ta bayyana shirinta na yin watsi da majalisar dokokin yankin na Hong Kong da sanya wata doka ta tsaron ƙasa a yankin wacce zai hukunta duk yunkuri na ɓallewa ko na ayyukan ta'addanci da zai iya barazana ga tsaron ƙasan. Wannan mataki wanda zai baiwa hukumomin tsaron China damar kafa wasu ma'aikatu a Hong Kong na fuskantar suka daga sassan duniya, inda har Amurka hata yi barazanar ɗaukar mataki akan China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a Afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Sa'o'i kaɗan gabanin fara bukukuwan sallar wacce ake kwashe kwana uku ana yi, ƙungiyar 'yan tawaye ta Taliban ta sanar da tsagaita hare-haren a lokacin sallar ta Eid wacce aka yi bayan kammala azumin watan Ramadana. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi maza-maza ya maida martani inda ya umarci dakaran ƙasar da su ajiye makamansu a wannan lokaci na bukukuwan sallah. Sannan ya kaddamar da wani shiri na sakin fursunonin 'yan Taliban 2,000. A jiya Lahadi, Pompeo ya ce mun aiki sosai don mu ga wannan lokaci yayin da ya nuna goyen bayansa ga wannan mataki na tsagaita wuta a wannan rikici na Afghanistan wanda a ƴan makonnin nan ya hallaka tare da raunata ɗaruruwan mutane.
An jima kaɗan, Hajiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku cigaban rahotanni kan yadda aka yi sallar Idi bana, inda za mu leƙa jihohin Adamawa da Taraba da Niger da Filato da kuma jamhuriyar Nijar. Bari mu fara da jihar Filato.
Sallar Idil Fitr da aka gudanar bayan azumin watan Ramadan na bana ta zo ne a yanayi na rashin walwala. Saboda matakan da gwamnati ta sanya don takaita yaduwar cutar COVID-19. A jihar Filato an gudanar da sallar ne cikin ni'ima ta ruwan sama, yayin da wasu suka gudanar da sallar a masallatai, wasu kuwa sun yi ne a gidaje tare da iyalansu. Na zaga cikin garin Jos don jin yadda sallar ta bana ta gudana.
Ni ne Ibrahim Maromoro Faragada.
To ya aka yi sallar?
To sallar kan gaskiya mun yi sallar lafiya. Sai dai walwala ne irin yadda muka saba gaskiya ba mu samu ba. Sai dai muna fatan wannan al'amari da Allah ya jarabe mu da shi na coronavirus Allah ya kawo mana karshen shi.
Sunana Yakubu Kabiru, ina nan kwana shagari. Gaskiya sallar alhamdulillah.
To ya batun rashin walwalan nan fa?
Rashin walwala wannan Allah da duk abin da kaga yazo zai wuce.
Su ma yara kanana ba a bar su a baya ba.
Sunana Ibrahim.
Ku malam zai ya kai sallah.
An yi sallah. Yeah.
Gashi kaga an ce akwai cuta kar ku yawo da yawa.
Eh anguwa kawai da mu je. Na barki lafiya.
Khadija Abdulhamid.
Ya buku kuwan sallah fa gashi an ce kar ku je yawo.
Ai mun je gidajen ƴan uwanmu.
Kayan sawa da abinci fa.
Gaskiya ba yanda ake samu kowane shekara ba.
Saboda me?
Saboda coronavirus.
Limamai sun yi huduba wa mabiya musamman kai yadda al'umma ya kamata su koma ga Allah.
Sunana Jabir Abdullahi Yusuf, malami a makarantar Al-Bayan Islamic Secondary School. Fahimtar mutum ne ce bikin da aka samu irin waɗannan jarabawoyi, Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da irin waɗannan cututtuka ko waɗannan jarabawoyi don mutane su koma ga Allah.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A jihar Adamawa an gudanar sallar nema a masallatan Juma'a yayin da kuwa makwabciyar ta jihar Taraba aka yi sallah a masallatan Idi kamar yadda aka saba. Kuma muna bumburgewa ana ma kamar nafilolin sallar kwalam sai aka barke da ruwan sama a waɗannan jihohi biyu. Da hakan ya sa ni'ima da ƙara annashuwa da ma rage raɗaɗin fargabar yaɗuwar cutar coronavirus a yanzu. To wai koya jama'a suka ji da bikin sallar na bana?
Sunana Muhammad Salihu. To mun ji daɗi don gudanar da sallah amma dai bai kasance mana yadda muke so ba don an rage zirga-zirga.
Sunana Sadiq Muhammad. Mun gudanar da bikin sallah a jihar Taraba lafiya ƙalau haka mutane suka fito.
Kamar yara su ma magidanta sun ko bai na farin cikin su ne da cewa.
Sunana Abdulrazak Hassan. A gaskiya an yi shi cikin farin ciki da annashuwa. A masallatan Idi muka yi namu. A wallahi jama'a dai sun fito iya fitowa.
Ai sunana Nuruddin Bala Jalingo. A gaskiya bukun sallah an gode Allah. Komai ya tafi dai mun yi sallah mun je Idi.
Ibrahim Abdul Aziz. Sashin Hausa na murar Amurka da Dodona a Najeriya.
Ababe da dama ne suka wakana a ƙarshen azumin wannan shekara akan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ɓangaren jihar Tawa a Nijar da jihar Sokoton tarayyar Najeriya. Na farko dai 'yan Najeriya da dama ne suka gudo a jamhuriyar ta Nijar domin yin Idi tare da 'yan Nijar inda na haɗu da waɗansu daga cikinsu ga abin da suka ce mini.
Arzika sarki wannan gaba. Dalili duk jama'a dai mun ga sun yi sallah kuma duk al'umma musulmi duk ƙasa guda ta. Dan da Nijar da Najeriya duk musulmi.
Su ko kristoci kamar da suka saba sun yi amfani da wannan damar domin in taya dukkan al'ummar musulmi sallar ƙarshen azumin wannan shekara ta Ramadan ta bana kamar yadda shugaban haɗin kan ɗariƙokin addinin Krista Pastor Abubakar Musa ke ƙarin bayani.
Ina ma uwayena, ƙannena, yannena, ƴan uwana barka da sallah. Muna ma Ubangiji Allah godiya domin ya kiyaye mu cikin dukkan wannan wata na neman albarka, wata na neman gafara da kuma hamar Ubangiji. Muna mu dukkan ƴan uwanmu barka da ƙarin wannan azumi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A cikin wani yanayi na ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ne dai aka gudanar da sallar Idin wannan shekara a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger Nigeria. Al'amarin da ya haddasa cinkoso a cikin babban masallacin Juma'a da ke cikin garin na Mina a cikin hudubar sa babban limamin Juma'a na Mina Sheikh Isa Fari da ya jagoranci sallar Idin ya ce su kam suna tare da mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar musamman akan abin da ya shafi ganin watan Shawwal
saboda haka muna goyen bayan sa Ubangiji kuma Allah ya biya zamanin sa ya san halin mutanen zamani
wasu daga cikin al'ummar da suka halarci masallatan Juma'ar domin gudanar da sallar Idin sun yi kira ga jama'a da su ci gaba da hakuri
sunana Abubakar Umar sahabi muna kira ga al'umma mu ci gaba da hakuri da wannan jarabawa da Allah ya kawo mana muna ganin insha Allah alkhairi ne
sunana Aliyu Muhammad Sani Adarawa Kwandagora ina kira ga jama'a da mu kara hakuri mu kuma ci gaba da addu'a mu tuba mu Allah daga laifukan mu
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
da wakilanmu daga Najeriya da Nijar ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hadiza Kyari da ci gaban labaran duniya
akalla fararen hula hudu ne suka mutu yayin da wasu 15 suka raunata a wata fashewar bom a yayin bikin Eid al-Fitr a wajen garin da ake kira Baidoa dake Somalia a cewar shedu yau daga cikin waɗanda suka mutu yara ne kamar yadda rahotanni suka nuna fashewar ta faru ne da tsakar ranar Lahadi yayin da mutane ke yin wani taron rawar gargajiya a wani fili dake kusa da sansanin ƴan gudun hijira dake arewacin garin Somalia ta yi bikin Eid al-Fitr ne a ranar Asabar amma an ci gaba da bikin wanda aka kwashi kwana uku ana yi bisa al'ada a kasashen musulunci wani jami'in tsaro da ya ce kada a ambaci sunansa ya ce an gudanar da bikin ne a filin ranar Asabar ba tare da wata matsala ba amma a cewar sa an dasa bam din ne kafin a ci gaba da bukukuwan washegarin ranar Lahadi an fara shari'ar Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu da sabbin zarge-zarge inda ya zargi 'yan sanda da masu shigar da ƙara da yunkurin kawar da shi a da ya ce Lahadi ne aka fara sauraron ƙarar Prime Minister na Isra'ila shi ne na farko da ya fara fuskantar tuhuma kan zargin aikata manyan laifuka da suka hada da damfara, zamba cikin aminci da kuma karɓar cin hanci. An kuma zarge shi da bayar da sassauci a dokokin gudanar da kafafen yaɗa labarai da wani hamshakin mutum mai kafar yaɗa labarai ne shi kuma aka yi mai alƙawarin za a riƙa yin rahotanni za su daɗaɗa masa. Netanyahu wanda shine shugaban jam'iyyar Likud masu ra'ayin mazan jiya ya musanta dukkan tuhume-tuhumen kuma ya kira shari'ar a matsayin bita da kullun bangaren masu ra'ayin neman sauyi
da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC bar mu saki komawa Najeriya inda a yayin da al'ummar musulmi a fadin duniya ke ci gaba da gudanar da ayyukan ibada ciki har da kyautatawa bil adama wasu miyagu suka zabi kuntatawa bayan Allah waɗanda basu ji ba basu gani ba daga Sokoto ga wakilin Muhammad Nasir da cikakken rahoton
rahotanni dai sun nuna cewa ko a ranar sallah sai da mahara suka heto suka tare hanya a yankin na sabon birni doke da manyan makamai suna halgan jama'a kamar yadda wani wanda bai so an bayyana sunansa ba ya shera mini
sallar da ta gudana a shekarar bana mutanen mu suna cikin tashin hankali da rashin samun natsuwa yayin da su waɗannan bara sun hito daga cikin wani daji tsakanin gaje kauyen karamar kuma mulkin sabon birni da garin bature inda suka yi sansani fiye da mutum 100 suka hana kowa bin wannan hayar ɗaya daga cikin ma'aikatan karamar kuma mulkin sabon birni ana ce da shi Idris da Kwaro sun halbe shi ya mutu da muka yi misalin gawawakin da aka kashe a wannan karamar kuma mulkin dai gaba ɗaya ƙauyukan gawa ta mutum wanda abba haushe kusan gawa 14 aka kashe tsakanin shekarun jiya zakku wayar ladi
ci a nan tsaro a yankin dai na sabon birni abu ne wanda ya ta'azzara yanda koyaushe jama'a yankin ke kwana tsaye da ido buɗe domin rashin sanin abin da zai faru tsakiyar dare idan suka kwanta, kamar yadda daya daga cikin jagororin al'ummar Sa'idu Neno Ibrahim ya shaida wa muryar Amurka.
Tane kullun a rasa rayuka, a rasa dukiya, kuma ina tabbata muku shi wanga jeji namu ba jeji bane, karkara ne. Mutanen nan ko barayen nan gahili suke, ko mutumaci tana ganin su. Kawai mu muna bin doka ne, muna kiran gwamnati ta zo ta kawo agaji tun abin bai kai mana ga wuya ba.
Shi ma wani dan asalin yankin wanda bai so a bayyana sunansa ba, kiraye ga gwamnati ta wa Allah ta kawo dauki.
Kanin sabon binne da goranyo billahi allazi da isa babu raza'i a cewa ga local government yau ba ya operation ba. Kuma operation din ga har ya wuce hankalin mabaran tunda abin ya riga ya zama har waɗanda ba su niyyar shiga sata ban saboda damar da addiga barai. Sun zama hukuma wanga yankin.
Kwamishinan kula da al'amuran tsaro a jihar Sokoto Kanal Garba Moyi mai ritaya ya ce sha'anin tsaro abu ne wanda dole sai an yi a hankali kamin a shawo kansa.
Ainihin su yan ta'adda ai ba hitowa suka yi hili da hili ba su ce su yi gaba da gaba da su. Sannan soja ba tan da za a aikace a samu soja kowane kauye a aje soja. In ka ce kai haka nan soja na a Najeriya gaba da. Wannan shine babban matsala.
Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto Najeriya.
Ku gaida Muhammad da wannan rahoton. Kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Har yanzu filin ciki da gaskiya na kan batun rashin biyan tsaffin jami'an yan sanda waɗanda suka ritaya haƙoƙinsu. Batun da suka ce yana jefa su cikin halin kakana kai tare da sasu yin dana sanin bautawa ƙasar su tun farko. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Hakikatin lokacin da wannan fili na ciki da gaskiya ya fara wannan batu, shirin ya zama tamkar abin da kidamin yan sandan da suka yi ritaya ne tsawon shekaru, amma ba su da bakin korafi don yanayin halin mai kayan sarki na bin duk abin da aka faɗa musu, ko daidai ko ba daidai ba ne, ko kuma zai cutar da su. Wannan fili dai ya samu wasiƙu ta hanyar email baya ga kiraye-kirayen waya da tsaffin yan sandan suke yi wa wannan fili. Alal misali, CSP Baffa mai ritaya ya kira wannan fili daga garin Gombe, ga kuma abin da ya shaida mana.
Allah wai na wani ta.
Eh lafiya lo alhamdulillah.
Ba sai a galo ya jama'a.
Ah lafiya lo ba kun gode Allah.
Oh ma Allah.
Yau wai yau.
Ai ya sun tsaya na ji so last week Monday kawai sai na ji an tabo inda yake mana ciwo.
Eh na'am.
Batun tensioner sun mu na police da sauransu.
Eh na'am
wallahi to sai na ji kuma kana cewa wai za ku je magindin maganin abu nace ai ba ku gama ji daga irin wajen mu ba yau wai wata 14 muna zaune babu koko babu fa
shi yasi
ne ina Gombe nan
yasi wani wata 14 kuka yi babu pension din ne ma gaba da
wallahi tallahi babu sisin koko what's of it ma mu abun da ya ba mu mamaki jiya da dare sai ga wani text na dan sun ba mu update tun 2019 December in at 6,406,000. Sai ji kuma sai ga wata text where as you are deserving any as of it says March 2020. Sai naga kuma 6,300 an wani abu da nazo ne calculation sai naga sun fitar min da 65,000 naira kuma. Kuma ba a ba mu wannan kudaden da ma ya kamata na January, February, March mu gani ba ma balantana mu ce ya what is added to my 6 million. It's not added. And they are sending the whole thing again.
CSP Hassan retire. Fada mana abun da kike son su waɗannan hukumomi su sani game da abun da ya shafi pension din.
Eh gaskiya hukumomi sai su san da cewa mun yi aiki tsakanin mu da Allah mun yi mun gama lafiya amma muna shan wahalar zaman gida tunda mun dawo almajirai sai mun yi roƙo mu ci abinci. Ya za a yi haka yanzu ka da iyalai ka da ta sina ofisa kuɗi kana ganin su a waya. Ba za ka yi daukan su ba, ba za ka yi karɓan kudaden nan ba. Bincin haka kuma a hakan ma sai ka ji an zo ana ta gaggabci kudaden a yanke wannan a yanke wannan without reason. Sai wata 14 muna zaune tunda muka yi ritaya akwai wanda ma wanda suka yi ritaya gaba da nema ba su samu ba ma har yau su da more than 14 months.
Eh nace yaushe ne ne kai din kai ritaya ka aje aiki?
Ni na ritaya February 2019.
Kiga wanda ba mu labari daga nan
February 2020 na shekara guda.
Yawwa to daga nan daga nan me yake wato ka hada har da hutun wata uku kenan da ake
duka duka gaba da ni na riga na taya ta na dawo ai dama hutun ma is not compulsory if you wish to remain I think fine kun ga za ka tiya tafiya ka tafi
wannan ya nuna tunda ka aje aiki ba baka fanshu ba kenan
ba an da kokobo kuma abin da Allah ya min ba yanwa wallahi babu babu single kokobo ba an da to
bayan ka yi aiki na tsawon shekara
34 da wata 2 na 34 years 2 months na yi don because of death of that na samu abin da aka wata na kai December amma ban kai December ba dole na taho retirement by February ko ban kaji kudin su ba na zo na zauna amma nothing given to us har yau irina muna nan birkace ba mu yi magana ba
ya yanzu kake rayuwa tunda babu albashi kuma baka fara karbar fansho ba
ah dace baka sai yan uwa samun da yan uwan mu suka yi mana sai samun da yan uwan ka suka yi jiya ma wani ya turo min 10,000 farkon azumi ma wani ya ban 20,000 shikenan haka nake manajin I'm telling you kuma yanzu yau in aka ce yara su koma makaranta wallahi tallahi sai dai su zauna a gida nan ban ga tunda zan samu kudin da za su koma ba ko transport fare kuma mai amfani da 34 da ana mana dariya a gari
amma akwai abubuwan da yake cewa mutum lokacin da yake aiki ya dinga samu yana tana da wasu yan kudi a gebe dan yi harkar kasuwa ya zama ya dan ajiye jarinsa a wasu wajaje kin yi ta baka yi haka ba
ina za ka yi kana da iyali kusalirin kama nawa ne da za ka kira ka yi ajiye wani abun da za ka yi kasuwanci sai dai if you are corrupt if you are highly corrupt maybe you have so many ways of getting money wannan kuma ni ko ba ma cikin irin wannan system we are not trained we are trained 1985 in Lagos the train was not even anything to go by corruption so mu ba mu damu da irin wannan ba mun yi aiki da kamun da Allah muka da wannan ha wanda suke corruption ai gas nan suna fight shi da offices yau ka ji su a babban office can inda ya is lucrative wobe ka ji su a can ba sa sa uniform they are making big money they are big men they don't even respect their superiors in rank because they are already millionaires, young person. Ah, that's not. That kid against my dad, that kid against my son, 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 that kid against my son. This is a superintendent, that's not. Una gani? So they have a way of doing. That's how abone come on court. Suna me come on court. If you didn't belong to them, that's why I said the kid kaita wahala. If you are within them, fine. I first thing I noted. Question police are not in the dial corrective. Who are any? You cannot work at EFCC. I take care of one. But until I can EFCC. But when it comes to can I take EFCC? ICPC, but I can. If you are there, you must be somebody. You know? Some commands in the Nigerian police.
Kakama turanci mu farki ci gaba da magana da Hausa yadda mutane za su fahimci ka sosai.
To ai turancin ne yawanci mun ka kama. To Hausa ba ta zauna ba. Sai hankali.
Yawwa abinda nake nufi yanzu me ake cewa yaushe ake yin batun cewa za a fara
mu abinda muke so na daya kaje haka mata a ce kamar yanda soja da SS DSS suke enjoying ta kamata mu ma a fitar da mu kuma muna wannan wahalan ta kamata ma a aje mu a anda wa'ansu mutane daban suna karban kudin ka direct from your salary ana fitarwa contributory sannan wancan din bai zo ba ya kamata mu ma yan sanda su duba su fitar da mu a gefe daya taimaka mana su fitar da mu ma mu samu rayuwa mai kyau ba mun gama aiki
ne ne ake faɗa ma yaushe ne ne za a fara na san ka kai wataƙila ka kai korafi cewa baka fara ganin wannan fansho din ba me wani
sa'a wani abu cewa su kashe mu jira sai ranar da accrued namu ya zo mun san wata turanci suke yi zumba wai accrued so su muna jira accrued ne sai ran da Allah ya kawo shi muna da rai
accrued ma'ana sai kudaden da sai an turo kudaden da za a biyan ku kenan
sai shi muke jira bayan ka riga ka yi saving misali ka yi saving din 5 million suka ce mana federal government za ta kawo 5 million ya dawo 10 million so za a baka half then half watakila wai shi ne za a spread din shi in 10 years so virtually mai ka ga mai mutum ya gani a ciki wanda ya kamata a baka wai shi ne za a zo sai a kasa shi a hannun wa'ansu wai financial houses suna nan ga su nan
They enjoy more than better than the policeman. So things and dajin daddy. Yawanci irin ku wata kila zai zama yanzu haka kana nan kana da sauran karfi da lafiyar ka da zaka iya wata sana'a ba ka fara tunani ta wannan bangaren ba ni yanzu shekara 61 nake ina shekara 61 yanzu zan fara wani tunanin wani kasuwancin me zaka yi yanzu ko tafiya kai nan ka je duk ka dawo ka zo zaka san ka je wani za me zaka yi mu yanzu kawai dama abinda muke nema in an biya ka yayanka su samu madafa su tara kawai nothing more than that wani kasuwanci ka tayi da shi sati five kana aikin gwamnati wani kasuwa zaka yi shi dan biyo ka ce zaka iya gane mata babu zaka je ne kawai ka hadu da masu dukin su karbe kudin ka su maka walawala inda mu ma mu dawo kamar yanda soja yanda SS suke ji kana renan mana yan sallah amma renan mana an jan hada mu da yaran su na tukarban kudaden mu muna tara musu kudi suna ta sa nata ne kyau da katun babban court da gunnan suna ta fafface gidajen su suna gini kuna ji muna gani
to Allah ya kyauta. Har yanzu dai muna bibiyar dukkan hukumomi da waɗanda wannan batu ya shafa domin samun martanin abin da ke faruwa ko kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin samar da maslaha. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, Minister Phil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Ana tsammanin adadin mutuwar Amurkawa daga cutar coronavirus zai kai 100,000 nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Wata muhimmiyar alama ita ce yadda shafin farko na jaridar New York Times na ranar Lahadi ya wallafa sunaye da bayanan waɗanda suka mutu sakamakon cutar. Haɗe da wasu bayanai da aka tattaro daga wasu kafafen yaɗa labarai da ke nan Amurka. Me yiwuwa Amurka ta sanya takunkumi kan China kan wata sabuwar dokar da ta gabatar game da batun tsaro a yankin Hong Kong? Mai ba da shawarar kan harkokin tsaro na fadar White House, Robert O'Brien ya ce, a jiya Lahadi ne O'Brien ya faɗa wa gidajen talabijin na NBC a shirin Meet the Press cewa da alama da wannan doka ta tsaro, China ta fara mamaye Hong Kong. Kuma idan sun yi haka, sakataren harkokin waje Mike Pompeo ba zai iya bada tabbacin cewa Hong Kong na da cikakken ikon cin gashin kanta ba, kuma idan hakan ta faru za a saka takunkumi akan Hong Kong da China. Sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a Afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Sa'o'i kaɗan gabanin fara bukukuwan sallar wacce ake kwashe kwana uku ana yi, ƙungiyar 'yan tawaye ta Taliban ta sanar da tsagaita hare-haren a lokacin sallar ta Eid wacce aka yi bayan kammala azumin watan Ramadana. Aƙalla fararen hula huɗu ne suka mutu yayin da wasu 15 suka raunata a wata fashewar bam a yayin bikin Eid al-Fitr a wajen garin da ake kira Baidoa da ke Somalia a cewar shedu. Biyu daga cikin waɗanda suka mutu yara ne, kamar yadda rahotanni suka nuna. Fashewar ta faru ne da tsakar ranar Lahadi yayin da mutane ke yin wani taron rawar gargaji a wani fili da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin garin. An fara shari'ar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da sabbin zarge-zarge, inda ya zargi 'yan sanda da masu shigar da ƙara da yunkurin kawar da shi. A da yake Lahadi ne aka fara sauraron ƙarar. Prime Minister na Isra'ila shi ne na farko da ya fara fuskantar tuhuma kan zargin aikata manyan laifuka da suka hada da damfara, zamba cikin aminci da kuma karɓar cin hanci.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jiyar kamar da tafi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da take ya gabatar da shirin, da Jibahiru Dodoni da ya haɗa mana sautin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyarmu na yau. Ni Ibrahim Kalma shi Garba ke muku fatan ci gaba da tagulgulan sallah cikin annashuwa da kwanciyar hankali. Wassalam.
sai.